bisa ga dukkan alamu dai rashin tsaro ya saki dawowa a jihar Rivers inda ƴan bindiga ke ci gaba da cin karansu babbaka dare da rana ake bin mutane ana bude musu wuta lamarin baya-bayan nan dai da ya afku shine na waɗansu ƴan bindiga waɗanda har kawo lokacin hada wannan rahoto ba kai ga gane su ba inda suka je wani dandazon ƴan canjin kudaden kasashen ƙetare suka bude musu wuta tare da kashe mutane hudu daga cikin su nan take da kuma jikkata wani mutum daya kawo yanzu dai tun daren da abin ya faru ƴan canjin na ci gaba da zama cikin rudani da kuma fargaba kawo yanzu dai rundunar ƴan sandan jihar Rivers bata ce komai ba dangane da kokarin gano waɗanda suka yi wannan ta'annati Usman Makarfi shine shugaban kungiyar masu canjin kudaden kasashen ƙetare dake zaune a birnin na Fatakwal kuma ya shaida mini yadda lamarin ya faru
gaskiya ne wasu ƴan bindiga sun je sun samu wasu membobi na ima har da mataimaki na suka bude musu wuta mutane guda hudu aka kashe ɗaya ya tsira da ransa
kamar barayi ne ko sun dauki wani kuɗi ko wani makamancin haka
to Allah hakika dai basu tambayi kuɗi ba basu dauki kuɗi ba da aka gaya mu wannan nayi kokari na kira shekiyo wanda yake a kusa da mu kuma sun zo sauri sun zagaye waje jan sun yi bincike su
wasu da lamarin ya faru a gaban idon su sun yi musashen Hausa na muryar Amurka ƙarin bayani
sunana Rabi'u Mu'azzu lallai ana hakika muna tsaye sai muka ga wasu mutane mutum uku sun fito da gudu da bindigogi a hannunsu to sai ɗaya sai ya fita da yaransu yana cewa mun gama da su daga baya shikenan a cikin waɗanda aka kai musu harin akwai guda ɗaya wanda ya tsaye zo ya ce mana an harbe mana yan uwa
wani hali yanzu wurin yake ciki inda kuke gudanar da harkokin ku
a wurin da muke kasuwanci ana zaman jimami tsaron dai da muke samu gaskiya ba wai wani tsaro ne wanda har ya kai wanda za mu ce eh lallai muna da tabbaci da shi ba
sunana Abubakar Ahmad abinda idan mu ya gane mana ɗan bindiga ɗin suka zo su uku suna zuwa ba ba su tambayi komai ba ba su kwanci suka fara harbi yana zaune a kujera
al'amarin tsaro dai a jihar Rivers musamman babban birnin jihar wato Fatakwal a baya sun yi matukar tabarbarewa inda daga bisani aka samu lafawarsu Alhaji Musa Sa'idu shugaba ne a jihar ta Rivers kuma ya yi tsokaci dangane da wannan matsalar.
Shi dai wannan abin faru ne a nan kwara da suke kasuwanci su mutane ƴan canji ne kuma ainihin su mutanen Bauchi ne an je su hudu aka kashe su kuma ba da ko hansu ba a wurin. To shi ne muke cewa wannan mutanen da suka yi wannan abu ba mu san kowane irin mutane ne tunda dai waɗannan mutane dai ba sa gaba da kowa ƴan kasuwa ne.
To sai dai kuma mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Rivers Mr. Omoni Inamdi ya tabbatar da faruwar lamarin.
Yes, I'm aware of that incident but
yana cewa ne rundunar ƴan sandan jihar Rivers na kokarin tantance yadda lamarin ya faru domin kaiwa ga gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki harkokin tsaro bisa doka aiki ne na rundunonin tsaro musamman na ƴan sandan Najeriya a bayyana take cewar harkokin tsaro sun yi matukar yin muni ba ma a jihar Rivers kadai ba ko da yake dai gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta nuna kokarinta wajen kawo maslaha ga wannan mummunan rashin tsaro da ya dami mutane Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya